sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Inda Esra ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 29 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad ba mu kanin labarai.
Dan jami'ar Democrats suna shirin tarsasa majalisar dattawan Amurka yau Talata don ta amince da biyan kudaden tallafi ga Amurkawa wanda shugaba Donald Trump ya bukata na dala 2000 na tallafin annobar COVID-19 wanda kuma tuni majalisar wakilai ta amince da shi. Ana kyautata zaton cewa jihar California da ke yammacin Amurka za ta kara tsawaita dokar zama a gida a yau Talata. Ga mazauna wasu yankuna biyu manya a jihar da suke ta fama da karin adadin waɗanda suke kamuwa da annobar COVID-19. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce zai sake dawo da dokar hana siyar da barasa, kuma ya bayar da umarnin rufe gaba ɗaya wuraren siyarwa a wani matakin shawo kan sake bullar cutar coronavirus.
Tomadilla, tawagar sa ido kan zaben jamhuriyar Niger da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ta tura Niger ta ce ta gamsu da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki wanda aka yi a ranar Lahadi ta gabata.
An yi zaben nan cikin lafiya. Kowane dan Niger an ba shi dama ya zo ya jefa nashi ƙuri'a ya sama wanda yake so, kuma an bude wajen zaben nan da
Muna dauke da karin bayani. Har yanzu daga Najeriya za kuma mu kawo muku rahoto akan cewa kusan sa'o'i 48 da aka kashe wani fasaraki Igwe Emmanuel Umba a garin Oruka dake jihar Enugu. Rundunar 'yan sandan jihar ta fito da bayani akan mutuwar sa. Sannan za mu leƙa Ghana inda za ku ji shugabar hukumar kula da ilimin al'umma ta ƙasa Madam Josephine Nkrumah ta yi Allah wade da take magana akan rasa rayukan mutane lokacin zaɓe. Sannan kuma muna tafiya da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballe ya shirya kuma zai gabatar, amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Dan jami'ar Democrats suna shirin tarsasa majalisar dattawan Amurka yau Talata don ta amince da biyan kudaden tallafi ga Amurkawa wanda shugaba Donald Trump ya bukata na dala 2000 na tallafin annobar COVID-19 wanda kuma tuni majalisar wakilai ta amince da shi, yayin da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell bai nuna alamun zai gabatar da matakai na jefa kuri'a ba. Wasu jagoran jam'iyyar Democrat marasa rinjaye a majalisar sun ce suna da niyyar bin hanyoyi da dama wanda za su tilasta daukan mataki. Shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ya cire bin wani tsari na dakatar da duk wani dan majalisa da ya nemi adawa da matakin. Schumer ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa akwai goyon baya ga wannan kuɗi na dala 2000 daga ko'ina a faɗin ƙasar. To amma McConnell yana kokarin ya tabbatar 'yan Republican na majalisar dattawa ba su amince da taimakon ma'aikatan Amurkawa da iyalai masu neman taimako ba. 'Yan Republican da dama sun ki amincewa da ƙarin kuɗin. Dan majalisar wakilai Kevin Brady ya ce kudirin ba zai taimaki marasa aikin yi a ƙasar su koma aiki ba. Ana kyautata zaton cewa jihar California da ke yammacin Amurka za ta ƙara tsawaita dokar zama a gida a yau Talata. Ga mazauna wasu yankuna biyu manya a jihar da suke ta fama da karin adadin waɗanda suke kamuwa da annobar COVID-19. Gwamna Gavin Newsom ya faɗa jiya Litinin cewa a bayyane ke cewa dokokin kulle da aka kakaba da farko na makonni uku da suka wuce a yankunan tsakiyar San Joaquin Valley da kudancin California za a tsawaita su, yayin da asibitoci suka cika ko kuma suka kusa cika. Yankin San Joaquin Valley wuri ne mai muhimmanci a ɓangaren noma a jihar California, yayin da kudancin California hada da manyan biranai na Los Angeles da San Diego. Lamarin ya nuna da kwarai da gaske har ya kai ga asibitoci a yankunan suna kin karɓar marasa lafiya da suke buƙatar kulawar gaggawa da kuma kafa tantuna a matsayin ɗakunan kula da marasa lafiya da suka yi yawa na COVID-19. Jihar California ta zama ɗaya daga cikin jihohi da annobar coronavirus ke ƙara tsananta a Amurka. Alƙaliman da cibiyar jami'ar John Hopkins ta tattara sun nuna cewa jihar tana da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar 2,292,694 ciki har da waɗanda suka mutu 24,119.
sanan ba da jimawa ba Muhammad zai kawo mana ƙarshen labarin duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko to kamar yadda kuka ji daga farkon shirin tawagar sa ido kan zaben jamhuriyar Niger da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ta tura Niger ta ce ta gamsu da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar dokoki wanda aka yi a ranar Lahadi da ta gabata tsohon mataimakin shugaban Najeriya Muhammad Namadi Sambo shi ya jagoranci wannan tawaga kuma bayan kammala taron manema labarai da suka yi Mahmud Lalo ya zanta da shi inda ya fara da tambayar sa yadda ka kai ga wannan matsaya ga abokin aikin mu na muryar Amurka daga Yamai Mahmud Lalo da ƙarin bayani
alhamdulillah kamar yanda kaji yanzu declaration report da muka yi preliminary alhamdulillah zabe yayi kyau zance saboda akalla kasar kusan ko ina an yi zaben nan cikin lafiya kowane dan Niger an ba shi dama ya zo ya jefa nashi ƙuri'a ya sama wanda yake so kuma an bude wajen zaben nan da safe akalla kasar kusan ko ina an yi wurin awa 11 mutane sun fito sosai tun ba ma mata ba mata sun fito da yawa da kuma samari maza da mata an ba kowa ƴancin shi na ya zaɓi wanda yake so muna fata wannan zaɓe da aka yi cikin lafiya za mu ga ƙarshen shi ma cikin lafiya
to kamar waɗanne irin shawarwari kuka ba ita wannan ƙasa ta Niger
mun ba da shawarwari na farko mun lura cewa a duk inda aka je wannan zaben nan mutane ba su sa abubuwa na kare wannan covid din nan ba ba mask ba hand sanitizer ba social distancing da sauransu saboda haka mun kai ba tazara domin a ba da shawaran cewa zuwa gaba a dinga lura da irin wayannan abubuwa na maganar lafiya kuma mun ba da shawaran cewa yana da kyau a kara sanar da mutane wajen yanayin yin zaɓe amma fadakarwa da sauransu sannan yadda za su gane duka abubuwa yadda ya kamata
kamar wani kira za ka yi ga wanda bai samu nasara a wannan zaɓe ba da shi kanshi wanda ya samu nasara
wanda ya samu nasara da wanda bai samu nasara ba duka abin da suke bukata kowane ɗan takara shine maganar ci gaban ƙasar Niger kuma mun san cewa a kowane zaɓe akwai wanda zai ci zaɓe akwai kuma wanda ba zai ci zaɓen nan ba wannan ka'ida ne haka Allah ya rufa saboda haka wannan zaɓe wanda Allah ya bashi nasara sai a haɗa kai duka gabaki ɗaya da wanda ba su samu nasaran ba a sa ci gaban Niger a gaba ita ce mai mahimmanci daɗin irin wannan abu shine bayan kowace shekara biyar akwai kuma wani dama idan Allah bai baka sa'a a wannan lokacin ba cikin idan Ubangiji kana iya yin sa'a lokaci na gaba amma mahimmin abu shine kowa ya kwantar da hankalin shi kowa a haɗa kai gabaki ɗaya duk ƴan Niger ne duk ƴan uwa ne kuma mahimmancin wannan kafa gwamnatin na demokaradiyya saboda ci gaban ƙasa ne to wannan haɗin kai yana da muhimmanci
a kai batun cewa ku tura wakilan ku yankin Jifa da Talabiyar ba saboda matsalar tsaro Najeriya ma na fuskantar matsalar tsaro kamar ya kike ganin za a shawo matsalar tsaron Najeriya
kamar yanda ake ta kokari ba dare ba rana wajen maganin tsaro a Niger da Nigeria da Chad da Mali da ko'ina ana ta bada iyakacin kokarin da za a yi a ga cewa an yi maganin wannan annoba da rashin zaman lafiya a kasashenmu insha Allah anan duka kowa da kowa yana bada haɗin kai ana kokari a ga cewa Allah ya cire mu wannan musu
madalla an gaishe ka Mahmud Lalo to kusan sawayi 48 da aka kashe wani basaraki Igwe Emmanuel Mba a garin Oruku dake jihar Enugu rundunar yan sandar jihar ta fito da bayani akan mutuwarsa a cikin rahoton za ku ji bayani daga commissioner yan sanda na jihar Enugu da kuma tsokaci da coordinator kungiyar marbuta masu kare haƙƙin bil'adama yayi akan wannan kisan daga Warri ga rahoton wakilin murya Amurka Alfonso Okorogwe
Rundunar yan sandan jihar Enugu ta yi bayani kan kashe wani basarake mai suna Igwe Emmanuel Mba lamarin da ya auku a garin Oruku dake karamar hukumar Nkanu East na jihar Enugu Malam Ahmad Abdulrahman shine commissioner yan sandan jihar
kana meeting da jama'arsa a garin sa masaukin sana Oruku wanda taman gari ne da matsala ya riski garin kullun suna cikin matsala akan filaye na kasa akan siyasa da abubuwan da ya shafi tattalin arziki mutane ne wanda matsala ya musu yawa kuma na sha kiran shemar gayin da jama'arsa da yan siyasan garin musu cogaciya za su san tasu to kawai sai muka samu labarin cewa yan bindiga sun je inda suke yin taron su na shekara-shekara shi marigayi sarki da jama'arsa sun tarwatsa taron da harbe-harben bindiga kuma sun ɗauke shi basaraken da wasu makarrabansa kaman guda uku sun tafi da su to a lokacin jirgin tunanin mutane a kan fashin mutane ne wato masu satar jama'a suna garkuwa da su da nan na ta ainihin shugaban yan sandan ciki su je su shinshino su mana gangane don mu gano inda ake garzaya da wannan bajimin sarki to Allah cikin ikonsa da ya ba ta ka gano a to ai wani ba yan garkuwa da mutane ko satar mutane ba ne tun da akwai mutanensa a cikin waɗanda suka zo da mutanen kuma kun boye fuskokinsu ba ne to kaga kenan rikicin da suke kai ne na bangarori ya sa su ku sai abin ya zama kawai bari mu ba zama maka me za a yi to ana kuma kusan asuba sai samu rahoto cewa ai jami'an tsaro ne suka zo suka tafi da shi jami'an tsaro na gaskiya ba kan da boye ne tun da bincike muke kai to wannan har ma aka so a zo zane fa wajen dinaka da jihar Enugu cewa yan sandan jihar Enugu ne suka zo suka tafi da su wasu kuma suka ce a'a sojoji ne daga babban runduna ta 82 da ke Enugu wato attitude so suka zo suka yi wannan barna to mu ka san masu bincike ne a takaice dai an gano gawan wannan sarki a wani asibiti an harbe shi a kunya kuma an soke shi da wuka a ciki to a takaice yanzu abin da zan iya gaya maka bincikenmu ya kai ga wani kage da ake cewa wasu rundunan bincike ne daga helkwata ta rundunan yan sanda ta Abuja suka shigo suka zo suka yi kama shi akan wani zargi da ake masa suka tafi da shi kuma ake ganin su suka yi wannan aika-aika din to yanzu mun bude sabon shafi na bincike in Allah da za mu sake hira da kai za mu bayyana don rundunar yan sanda ta Najeriya ba ta boye idan yan ta suka yi laifi mu ba ma boyewa kuma muna hukunta su
bisa wannan bayanin ne comrade Emmanuel Onwubiko coordinator kungiyar marubuta masu rajin kare haƙƙin bil'adama wato Human Rights Writers Association ke cewa har yanzu akwai buƙatar horar da ɗan sandan Najeriya gurgurdon hali yace akwai buƙatar ƙasar ta ɗau mataki game da matakin horo da ke tsakanin ɗan sandan Najeriya kuma mafi muhimmanci anan shine wajibi ne a sauya yadda ake gudanar da harkokin hukumar kula da ayyukan ƴan sanda ta ƙasa muna buƙatar sauya fasalin rundunar ƴan sandan Najeriya muna buƙatar rundunar ƴan sanda ta gari Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya
madalla an gaishe ka Alfonso Sokorogwe har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad da karshen labaran duniya
A so zuba jari ta niki ta Japan tana kan gaba a kasuwannin hada-hadar kudade a Asia a kwana na biyu a jere ta samu gagarumin riba a yau Talata bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan shirin tallafin ta da komadar tattalin arziki da aka jima a Najeriya. Niki ta Japan ta rufe hada-hadar kasuwancinta yau inda ta yi sama da kashi 2.6 cikin 100 wanda shine mafi girma a cikin shekara 30. Bangaren hannayen jari na S&P ASX ta Australia ita ma ta cira da 0.5 cikin 100 yayin da Kospi ta Seoul ta rufe da 0.4. A hada-hadar kayayyakin sarrafawa kuwa farashin zinari bai canja ba inda aka siyar da shi kan dala 1,882 kowane ounce. Danyen man Amurka an sai da shi kan dala 48.5 kowace ganga, ma'ana ya yi sama da 0.9 cikin 100. Kana danyen man Brent an sai da shi kan dala 51.27 kowace ganga, ya yi sama da 0.8 cikin 100. Masu bincike a Amurka sun ce mutumin da ya kai harin bam a ranar Kirsimeti a Nashville ba mutum ne da take da bukatarsa ba. Yayin da suke ci gaba da binciken musabbabin kai harin na ranar Juma'a da ya raunata mutum uku, baya cikin jerin mutanen da hukumar bincike take neman su. A dan haka ba mu da wasu muhimman bayanai a kansa har sai da wannan abin ya faru, inji David Rush, daraktan hukumar binciken manyan laifuka a jihar Tennessee, yayin da yake magana da manema labarai ta yanar gizo. A ranar Lahadi hukumomi sun gano Anthony Wana, mai shekaru 63 a duniya ne, ya tada bam din a cikin motar a wata unguwa da ke cikin Nashville a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka, ya kuma halaka kansa. Fashewar ta lalata gidaje da dama, kana ta lalata hanyoyin sadarwa a unguwar wacce ke cike makil da mashaya da wuraren cin abinci. Masu binciken sun yi amfani da kwayar halitta da shaidar da suka gano, kamar gano motar da inda ta fito da kuma bayanai daga jama'a ne suka alakanta wana da fashewar.
Muhammad Baballe, to a babban birnin Accra na kasar Ghana, shugabar hukumar kula da ilimin al'umma ta kasa, Madam Justin Nkrumah, dake magana kan binciken abin da ya faru na Techiman a lokacin zaben da aka yi kwanan nan. Tace dole ne a yi bincike akan dalilin da ke sa mutane rasa rayukansu lokacin zabe, kuma don haka dole ne 'yan sanda su tashi tsaye. Daga Accra a Ghana, ga wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas da rahoton.
Madam Josephine Nkrumah dai ta bayyana amannan ta da yin binciken 'yan sanda maimakon wani commission bincike da aka saba kafawa, ka kuma ƙara da cewa
after 2016 in particular, I was proud to see that, wow, this is how far we've come. And
so 2020,
we're going into 2020, we have some...
And I didn't magana game the motor. A matsayinmu ƙasa, zan iya cewa wannan shine abu mafi muni da ya faru gare mu. A ce mutane a haƙiƙa sun rasa rayukansu a kan zaɓe? A haƙiƙanin gaskiya wannan lamari ya ɓace man da Hausa, domin a shekara ta 2016 da na dubi yanayin siyasarmu cewa na tabarakallah, inda muka kai ke ga, don haka yayin da muka shiga zaɓen shekara ta 2020, ko da yake muna da shakku, amma ko da wasa ba mu yi tunanin a ce a rasa ko da ya tsane ba, ba abin da za a yarda da shi ba ne. Don haka a rasa rayuka 6 ko 7, wannan ba abin yarda ba ne ko misƙalar zarratin. Muna buƙatar bincike akan wannan hadari na Techiman, mu fahimci me yayi sanadin haka, ya aka yi lamarin ya kubce mana, kuma me yasa aka rasa rayuka. Madam Josephine Nkrumah ta ce,
I've been asked if I thought the police were the right institution to conduct an investigation into this, and shouldn't it be an independent body? I mean, we've seen independent bodies conduct like in the commissions of inquiry. We saw what happened in IAWAS, and frankly, we didn't see a lot come out of it. And stemming from that, we saw the Vigilantism Act, and I'm sad to say, a beautiful act as we saw, and one of the
key... Tambaya game da wannan labarin wai za a damka wa ɗan sanda damar binciken wannan kisa da an kai ai mun ga kungiya mai zaman kanta da aka damka wa bincike ta kafa commission bincike din mun ga abin da ya faru a Ayawa su Wogon me aka yi da sakamakon binciken mun ga irin ta asa da ɗan bangar siyasa sun katabka muka ji daɗin sakamakon binciken da aka yi inda doka ta bada umarnin haramta harkokin ɗan bangar siyasa din nan me aka yi bayan haka don haka ni nake kiran ɗan sanda su tashi su sanayi su binciki wannan kisa a kuma durƙusa da waɗanda ke da alhakin wannan abin asha Ridwanullah Muktar Abbas Sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Okay, da Ridwan Abbas da aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai ku dadi gyara zama don shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji makon da ya gabata muna tattaunawa ne kan yadda annobar cutar coronavirus ta shafi harkokin noma a Najeriya da kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta muna kuma tattaunawa ne da Professor Muhammad Faguji Ishaku babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samari da ke Zaria da kuma Dr. Shaibu Madugu darakta a majalisar binciken harkokin noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja A cikin shirin namu na wannan makon wanda shine na karshe a wannan shekara ta 2020 wakilar Madina Dauda ta tambaye Professor Muhammad Faguji Ishaku ko wani irin karbuwa wannan harkar kimiya da fasaha da suke kokarin fahimtar da manoma ta samu karbuwa
alhamdulillah an samu ci gaba sosai wajen runguman waɗannan hanyoyi ko dabaru na zamani waɗanda suke ta'allaka da kimiya da fasaha abinda ake bukata wajen ƙarin azama shine a samu ƙarin malaman gona waɗanda za su riƙa yada waɗannan labarai kamar yanzu kai magana akan ingantattun iriruwa banda iri akwai kuma ingantattun dabaru da ake bi wajen su saka taki da lokacin shuka da wuri da ya dace a shuka masa wani irin amfani ya kamata a shuka masa da dai ire-iren su to waɗannan dabaru dukan su fasahohi ne na noman zamani waɗanda su ne idan aka dunkula su aka yi amfani da su a lokaci daya sai a ga wurin da da ake samun buhu daya an samu kaman buhu biyar ko shida waɗannan su ne hanyoyi to kuma da yawa manoma inda zan ce yana karbuwa shine a shekara duk shekara ƙarin mutane muke samu waɗanda suke zuwa neman iri na zamani a wajenmu sannan kuma muna da wata kafa da muke amsawa manoma idan suna da matsaloli da suke damun su wajen harkar noma akwai lambobin waya da muka aje akwai ƙarin yawan bugo waya a wajen manoma saboda haka waɗannan alamu ne da suke nuna ƙara karbuwar fasahohin nan na kimiya da fasaha sannan akwai shirye-shirye da ake yi da 'yan jarida kamar irin wannan naku da ake sanar da mutane idan sun ji an ambaci cibiyar da take da alhaki ji wajen samar da wani iri kaza ko kuma wata fasaha sukan je su tuntuɓi wannan a gurguje ina iya cewa ana ta samun ƙarin yawaitan wayewan kai wajen yin amfani da kimiya da fasaha da kuma fasahohin da kimiya da fasaha suka bullo wajen inganta aikin noma wannan abu yana ta karbuwa amma abinda nake so ne tsokaci akai shine kamar yadda duk wani abu ne fasaha yana da bukatan wani mahadi da ake yi da shi to haka su ma fasahohi na noma ba a bar su a baya ba kamar yadda fasahar sufuri misali mota tana bukatan mai tana bukatan tayu da sauransu kafin ka cimma moriyar da mota za ta yi maka na wajen sufuri ko ta dauke ka zuwa wani lokaci zuwa wani wuri cikin dan lokaci kalilan to sai ka zuba mata man fetur sai ka sai taya sai ka koyi yadda ake tuki da sauransu to su ma haka noma sai ka koyi abubuwan da ya kamata a yi shi idan ka bi shi ne tiryan-tiryan shi ne zaka bambari wannan amfani da ake ce maka akwai shi a cikin wannan fasaha to wannan ne muke nema malaman gona su ƙara taka rawar gani wajen yada waɗannan dabaru
to wani irin bayane kuke wa manoma na tabbatar da cewa sun amfana daga waɗannan koyarwa da kuke musu na zancen yin amfani da waɗannan hanyoyin naku a noman rani da yanzu haka muke kokarin fuskanta
wato idan zaka kawo sabon abu muhimmi ne ka nuna mutum ya gani da idansa da duk wata fasaha da ya fito daga ɗakin bincike ya kai waje zuwa fili a gona idan muka gamsu da yiwuwar sa ba duhu bane ba sai mu dauke shi mu kai shi wajen gonan manomi shi da kansa manomi zai jarraba gani da ido to wannan ita take ƙara nuna musu cewa ba dabo bane gashi su ma da kansu suna yin sa to wannan shine dabara na farko na biyu wato kenan gonakan gwaji akan yi gonakan gwaji tare da su manoman su gani mukan yi biki kuma a cikin damina a gayyato waɗansu manoman da wanda su ba da su ake gwajin ba su zo su gani dan uwan su manomi ya musu bayani waɗannan su ne hanyoyi da muke sannan kuma muna da yan fina-finai da muke yan guntaye hakan nan waɗanda za su yi kokari su nusar da manomi su ankarar da shi ga irin amfanin da yake tattare da shi waɗannan su ne dabaru da muke a hankali da har mutane manoma wato su ankara su rungumi waɗannan fasahohi da muke
masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda sai Julie Leves Fresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe take muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Shagai da Muhammad Baballe yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta email A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aliyu Usman Takalafiya da Sani Mai Lange-Lange da Alhaji Zaidu Bala suka ce salon VOA Hausa a yau muna son ku miƙa mana sakon jajantawarmu zuwa ga dukkan 'yan kasuwa da suka yi asarar dukiyoyinsu a gobarar da ta ɓarke a kasuwar garin Fatisku na jihar Yobe muna roƙon mai kowa mai komai da ya mayar muku da mafificin alherinsa Sai sakon Usman Shitu Mahuta ya ce matakin da gwamnatin jihar Lagos ta dauka na rufe wurare da cibiyoyin shakatawa da ke jihar sakamakon cutar coronavirus da ke ci gaba da yaduwa ya yi daidai da fatan Allah ya kawo mana saukin wannan annoba a duniya baki daya A sakon haɗin gwiwa daga Nasiba matar Rilwani Ibrahim London Guba da Samira Iya Abbas cewa suka yi assalamu alaikum VOA Hausa muna ta al'ummar Niger muna kammala zabe cikin kwanciyar hankali Allah ya sa hukumar zaben kasar ta CENI ta yi adalci wajen fidda sakamakon wanda ya lashe zabe Sakon mu na gaba ya fito ne daga Muhammad Ibrahim Machina yace salon VOA Hausa muna kira ga hukumar zaben kasar Niger da fatan za ta yi gaskiya wajen sanar da wanda ya lashe zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da aka gudanar Sai sakon injiniya mai gero makeri yace salon VOA Hausa rashin tsaro sai ƙara tabarbarewa yake iya arewacin Najeriya Allah kai mana magani Sakonmu na ƙarshe shi ma haɗin gwiwa ne da ya fito daga Salamatu Haruna Daba da anti matar baffa Haruna Bajoga suka ce muna yi wa al'ummar ƙasar Jamus fatan alkhairi a bisa fara rigakafin coronavirus da suka fara duka masu sauraro da hakan ka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato 9 ga rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe 8 ga rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Levis Gresham wanda ta hada shirin da engineer mu na yau ni ce taku Binti Esteru nake muku fatan alkhairi ma assalam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu na yau da gobe. Thank you.